الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 18 ga watan al-Muharram shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 11 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam المعروف بابن تيمية رحمه الله تعالى كافين درسي نيو بالي في انتم بويس كان ايه قباتا نعم كما ريش غمي
ريش غمي كوا دعا كما لا يكون
ambatan Allah a wuri wanda yake na kazanta na najasa baya halatta sawa'an kai da kanka ne zaka ambace shi ko kuma zaka sanya ne a cikin wata waya domin ambatan Allah abu ne wanda yake buƙatar girmamawa da darjantawa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub dan haka duk wani mahalli wanda yake na najasa da kazanta baya dacewa a ambaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am
wannan ga wanda bayan da aka yi da mata masu da gashi wanda ake shafa dan gashi mutuwa shi ma na shiga cikin wannan
to kace shafawa dan gashi ya tubo shi kuma maganar da ake ƙara gashi shine yace la'anallahu alwasilata walmustawsila Allah ya la'anci macen da take ƙara ma wata gashi da ita wadda ta nema a ƙara mata amma shafa mai domin gashi ya tuho yayi kyau wannan abu ne wanda ana buƙatar mace mumina ta lazumce shi domin ado ne wanda yake na mace an gane ko ƙarin gashi daban kuma shafa mai domin gashi ya tuho daban ƙarin gashi shine haramu shafa mai gashi ya tuho yayi kyau mace dan ta ma mijinta ado wannan yana ma wuce matsayin halacci zai kai matsayin abu ne wanda yake mustahabi domin duk abin da mace za ta yi na ta kayatar da mijinta so da kauna ya tabbata tsakankanin su to wannan al'amari ne wanda ake bukata a musulunci na'am wani misali aka tsare ka an gane ko kamar misali wasu takardu da aka shar'anta na cewa idan aka tsare ka in baka ba da wani kuɗi ba to abinda zai biyo baya ya wuce wannan shin wai ka yi laifi in ka bashi cin hanci ko baka yi laifi ba abinda muke so mu sani akwai lokacin da ba da cin hanci yakan halatta a lokacin da za a ci mutuncinka ko za a zalunce ka a cikin dukiyarka ko za a tsangwame ka a cikin addininka ko za a taɓa lafiyarka to anan kakan iya ɗaukan wani abu ka bada domin ka tsira da mutuncinka ka tsira da dukiyarka ka tsira da addininka an gane ko kai da ka bada baka bada cin hanci ba, amma shi wanda ya karba ya karba ya karbi cin hanci, kamar yanda malaman da suka bada fatawar haka sun kafa hujja da abin da yake cikin wato hijira ta musulmi da suka yi zuwa kasar Habasha. An tsara Abdullahi dan Mas'ud za a zalunce shi a tsangwame shi a cikin addininsa sai da ya bada wani abu sannan aka bar shi ya wuce. To dan haka duk a irin wannan hali kenan ɗaya daga cikin hudun nan, idan ka tabbatar da cewa ba za ka tsira da mutuncinka ko dukiyarka ko addininka ko lafiyarka, to anan ya halatta ka ɗauka ka bada. Idan ka bada baka bada cin hanci ba, amma shi wanda ya amsa ya amshi cin hanci. Na'am. To su waɗannan takardu, akwai takardun da sun dace, akwai waɗanda ba su dace ba na zalunci ne. Idan ka ɗauki irin su assurance, wannan takardu ne waɗanda suke na zalunci, na cin dukiyar jama'a ta hanya wadda take haramtacciya. Idan ka ɗauki ita binyat, an yi ta ne saboda mai, saboda kasancewar ta hanyar wannan kudade za a ringa gyaran hanyoyi da wasu abubuwa, kamar yadda dai aka shar'anta akan wannan. To a wannan ka'ida ita mutum yana iya yi, kana iya yi in an tabbata kasancewar wannan kudade ga inda ake sarrafa su. Sannan kuma akwai takarda kamar misali irin sufarmi, wannan ita kuma kamar wajibi ce. Me yasa? Saboda kasancewar shaida ce wadda za ta tabbatar da cewa ka cancanci ka tuka wannan mota, ba don komai ba, saboda kiyaye lafiyar jama'a. To a irin waɗannan takardu, abin da ya dace shi wanda ya tsare ka, in dai ba matsayinsa na musulmi bai dace bai karɓi cin hanci, abin da ya dace na doka a zartar maka da shi shine ya dace. Amma in a irin waɗannan abubuwa ne, in ka ba da cin hanci ka ba da cin hanci, me yasa? Saboda abubuwa ne waɗanda suka zama wajibi akan ka, kai ba kai ba. Amma a irin waɗanda suke na zalunci kamar su assurance da sauransu, wannan daman dukiyarka ce za a zalunce ka ta hanya wadda take haramtacciya. To a irin wannan, in ka ba da cin hanci, kai baka matsayin ba da cin hanci, amma shi wanda ya karba ya karbi cin hanci. Na'am. Kamar ma'aikata ce ta me? Akan dokar da kake ta. Wani misali, kamfani ne na gwamnati yakan ba wasu jama'a kaya na cewa su saida a farashi kaza, ya musu kashe da barazana cewa daidai da nana kada su dura akan haka, idan suka dura to ga wata hukuma da za a musu. Sai kake ta wannan doka, aka kama ka, ga abin da ya cancanta a maka, sai ka ba da cin hanci domin kada wannan hukuma ta rige ka. A nan shin ka ba da cin hanci ko baka ba da cin hanci ba? A nan a matsayin ka ba da cin hanci, saboda kasancewar kaya ne aka baka farashi, kuma an tabbata maka ga ribarka wadda za ka dora. An gane ku? Kenan a yanda kuka yi yarjejeniya, bai dace ba a ce ka dora wani abu, kamata ya yi ka cika alkawali, wajibi ne a kanka. Akwai lokacin da ake ma mutum ukuba wadda take maliya, ba don komai ba, don a gaba mutum ya shiga hayyacinsa. Amma inda a ce misali kamar kaya da mutum zai je ya saro kayan shi ya kawo ya cika kanti, to wannan na maganar a ce ga wata hukuma ta gwamnati wadda ake kiranta control decree, wanda kaya za ta ma jama'a kudaden kayansu. To wannan shi ba ya da asali a shari'a, domin an nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma kayan jama'a farashi, manzon Allah ya ce a yace Ubangiji Ta'ala shi yake sanya farashi, shi yake sanya kaya su hau, shi yake saddas. Yace ina fatan na hadu da Ubangiji na Subhanahu wa Ta'ala, babu wani wanda zai nemi haƙƙi na shi akai na aujina. To dan haka akan wannan wasu malamai suka tafi akan cewa irin wannan na'ama, kaya, farashi hukuma ta yi musu, wannan bai ya dace ba. To amma wannan kamfani ne mai zaman kanshi, shi yake sarrafa kayan, shi ya baka wannan kaya a farashi kaza, yace kuma kaza ake buƙatar a saida ma al'umma. Kenan wannan wata yarjejeniya ne da alƙawari tsakaninka da shi, abin da ya zama wajibi ka cika wannan yarjejeniya. In ka san baka iya ba tun a farko ka da ka amsa. Na'am. To gwamnatin ai kamfanin kuma nata ne a ƙarƙashin ta ne yake ko? In a ƙarƙashin ta ne yake nata ne.
Kamar gas.
Eh. Ƙwarai wannan bai dacewa. Bai dacewa in dai yarjejeniya ce kuka yi alƙawari tsakaninka da kamfani. An gane ku, ko da ba na gwamnati ba ne, wanda shi tsakanin shi da gwamnati ai suka yi yarjejeniya, ita gwamnati za ta bashi wannan, amma ga iya abinda zai saida ma jama'a. To shi ma duk waɗanda kenan zai sayar musu da wannan kaya sai su yi yarjejeniya tsakanin shi da su, kamar yadda ita hukuma ta yi masa cewa a kaza za a saida ma jama'a. Saboda akwai wani nau'i wanda yake na hila na 'yan kasuwa, sai a riƙe kaya a nuna babu shi ba don komai ba, don a ƙara masa farashi. Kaga irin wannan akwai wani nau'i wanda yake na ihtikara wanda baya dacewa. To a sanadiyar wannan ne ake guje ma wasu abubuwa, galibi kuma wannan ana yin shi akan abinda ya shafi amfani na al'umma mafi yawan jama'a yau da gobe. To don haka in dai ka amsa da wannan yarjejeniya to bai dacewa. Na'am.
Bayan
addu'a ana ga wasu suna shaye fuska da dan wasu su zo ba halaka ba, wasu kuwa nan dai ne za su sha da bayan addu'a. To wanda ya yi kusa da sunna kamar bayan addu'a ya kusa da bayan addu'a, waitan bayar ɗan uwa cewa bayan addu'a yakan ga wasu a hukun gaba ɗaya babu wanda yake sunna. Iya abin da yake sunna daga hannu idan za a yi addu'a, domin daga hannu a wajen addu'a wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin da ya zo a kan haka hadisi ne mutawatir, kusan sahabi 100 suka rawaito cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga hannunsa a wajen addu'a. Don haka shafawa a fuska wannan bai inganta ba, kamar yadda hadisin yake cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu bi buduni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha thumma la tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa innallaha ja'ilul barakati fiha. Cewa au kama kala, wai idan za ku yi roƙi Ubangiji ku roƙe shi da cikin tafukan hannu, kada ku roƙe shi da baiban hannu. Sannan in kun gama addu'ar kada ku ajiye hannuwanku sai kun shafi fuskokinku, domin Allah yana sanya albarka a cikin tafin hannunku lokacin da kuke addu'a. To wannan hadisi bai inganta ba, kamar yanda Al-Hafizul Munawi a cikin littafinsa mai suna Faidul Qadir da ya yi sharhin Jami'us Saghir, anan mamaki yayi da shi al-Imam Suyuti ya hassana wannan hadisi, yake cewa hadisi ne hasan, domin a cikin sanadinsa akwai marwaita waɗanda suke majahil, wanda kwata-kwata ma ba a san su ba. To don haka shine sai ya ce shafa fuska a wajen addu'a wannan abu ne wanda yake bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wanda ma yafi tsabar wauta wanda yake shafa kirshi, kamar yadda Al-Izz ibn Abdussalam Allah ya ji kansa yake cewa wanda yafi wauta yace mutumin da yake shafa kirji bayan gama addu'a. Su waɗanda suke shafa kirji suna da'awar cewa wai addu'a lokacin da mutum ya ɗaga hannunsa akwai wani haske da Allah yake zuba masa, to wai in mutum yana shafa fuska wannan haske yana makautar da mutum. dan haka wasu suke shafa kirji. Karin bayani akan wannan mas'ala sai ka koma cikin Irwaul Galil na Sheikh Nasir Albani ya tsawaita bayani mai gamsarwa akan wannan mas'ala. Natijar da ya fita da ita kwata-kwata shafa huska karshen addu'a wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da hadisi ɗaya wanda ya inganta ba. Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Bulughul Maram ya hassana wannan hadisi wanda yake cewa kada ku ajiye hannunku sai kun shafa huska. To hadisin bai inganta ba, yana da illoli da dama a cikinsa. Don haka dai Irwaul Galil anan Sheikh Nasir Albani ya tsawaita bayani akan mas'alar, ya ce duk sahabban da suka rawaito iya abin da suka rawaito shine cewa manzon Allah yana daga hannuwansa a wajen addu'a, amma shafa huska wannan ba wanda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk hadisin da suka zo waɗanda suka inganta. Don haka daga hannun shine iya abin da yake sunna. Shafawa a huska ko shafawa a kirji ko shafa ƙafafuwa wannan duka matsayinsa bid'a ne. Kuma dadin fa'ida kaifiyar yanda ake daga hannuwan shine zaka tara su haka, ba a ware su haka, haka ake tara hannuwa, sannan kuma ba miƙe su ba ake, haka ake dan karkata su, kamar yanda in an ce me ko a zuba maka shin haka zaka yi, tara hannuwanka zaka yi haka. To haka ake bukata, kuma ba a bukatar a daga hannuwa sikiri ka faɗa haka. A inda aka samu muzala sallallahu alaihi wasallama yana daga hannuwansa kwarai a lokacin da yake addu'a sai a cikin salatul istisqa, shine idan ya daga hannuwansa hatta da farin hammatarsa ana gani, sai ya kai kamar bayan hannun yana kusan fuskantar sama yadda yake daga hannuwansa a cikin salatul istisqa. An gane ku? Kenan in zaka yi zaka kenan hada hannuwanka ne haka, kenan mutum ya daga su kamar didi daura da kafadunsa. Wannan kuma sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke na samun karɓuwar addu'a, domin hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa inna Allah ta'ala hayyun karimun, yace lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai matukar kunya ne, kunya da ta dace da girmansa, sannan mai karanci ne. Yake cewa yastahayi idza rafa'a ilayhi al'abdu yadayhi an yurdahuma kha'ibatan sifran kha'ibatay aw kama qala. Ubangiji ta'ala na jin kunyar bawansa idan ya daga hannuwa ya roke shi Allah ya dawo masa da hannuwansa wuhi ba tare da ya amsa masa ba. Kuma haka a cikin hadisi wanda yake cikin sahihul bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin fa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula ash'atha akbara yudidu as-safar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu la. Ash-shahid anan shine yake cewa thumma zakara ar-rajula yudilu safara yamuddu yadayhi ila as-sama'i yana meka hannuwansa yana dagawa zuwa sama yana ya rabbi ya rabb, wanda anan daga hannu sababi ne daga cikin sabubba na samun karbuwar addu'a, gashi kuma kasancewar shi a cikin halin bulaguro. Amma da yake ya zo da abin da ke hana karbuwar addu'a, duk sabubban da ya kama na karbuwar addu'a Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya watsar masa da addu'arsa. Me yasa? Saboda cinsa da shansa da tufafinsa da komai haramu ne, domin cin haram yana ɗaya daga cikin abin da ke shamakance tsakanin addu'ar bawa da samun karbuwar ta wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama bayani takaitacce dangane da shi wannan littafi. Kenan kai tsaye insha Allah za mu shiga farkon littafin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا مالان الله يجي كنسا يا بودا وانا للتافي ناشي دا بسملا idan aka ce basmala shine fadar ka da zaka ce bismillah bismillahir rahmanir rahim kamar yanda in aka ce hauqala shine fadar ka da zaka ce la haula wala quwwata illa billah an gane ku to shine ya bude wannan littafi da basmala wanda ita bismillah magabata sun yi sabani dangane da ita bismillah shin ita bismillah matsayinta aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura daga cikin surorin alqur'ani wadda ake bude wannan sura da karatunta ko kuma kasancewar aya ce mai zaman kanta wadda kawai an zo da ita ne a farkon kowace sura domin rabe tsakanin sura wadda ta gabata da wadda za ta biyo baya alqaulur raji tsakanin wannan maganganu guda biyu ita bismillah aya ce mai zaman kanta wadda Allah ya saukar da ita tsakanin wato a farkon kowace sura domin a rabe tsakanin sura wadda ta gabata da wadda za ta biyo baya kamar yanda hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda an gane ku kenan magana ta bi ku kamar yanda muka faɗa cewa aya ce a farkon kowace sura kenan daga cikin surori na alqur'ani dan haka kenan malaman da suka tafi akan cewa ita bismillah aya ce kenan a farkon fatiha kenan tana daga cikin ayoyi waɗanda suke guda bakwai amma kuma tsakanin kowace sura sun tafi akan kenan wannan alqaulul awwal na kan cewa aya ce mai zaman kanta wadda an saukar da ita domin rabe tsakanin sura wadda ta gabata da wadda za ta biyo baya tare da cewa sun yi ittifaki akan cewa ita bismillah wani bangare ne na wata aya dake cikin suratul naml wannan babu sabani a wajen su domin fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to ita bismillah magabatan kwarai idan za su wallafa littafi suna budawa da bismillah saboda al'amurra kamar guda hudu abu na farko shine neman albarka da sunan ubangiji subhanahu wataala domin cimma manufa ma'ana aikin da suka sanya gaba na wallafa wannan littafi Allah ya ba su agajin gama wannan littafi kuma Allah ya sa su amfana da wannan littafi kuma al'umma ta amfana da shi neman albarka ne kenan da sunan Allah subhanahu wataala al'amari na farko wanda ya kai su suke bude littafin su da bismillah al'amari na biyu shine yin koyi da littafin Allah subhanahu wataala kamar yanda kowace sura daga cikin surorin alqur'ani farkonta akan samu bismillah al'amari na uku shine wato koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan takaddunsa da yake rubutawa yana aikawa zuwa shugabanni cewa su musulunta su kubuta game da dukkan wani kangi da duk wani kunci na duniya da lahira kamar yanda in ka koma cikin detirorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ma sarakuna na zamanin sa manzon Allah yana bude wannan takarda da bismillah an gane ko to shine anan kenan malam ya buda kenan da bismillahir rahmanir rahim kenan ita wannan in ma ka kaddara wato shine fi'il kenan aqra'u ko kuma aktubu bi bismillahir rahmanir rahim ko kuma kenan wannan abtadi'u bi bismillahir rahmanir rahim ko kuma ibtida'i kenan bismillahi ibtida'i kenan bi bismillahi ibtida'i da sunan Allah ne kenan nake fara wallafa wannan littafi sai kace ar-rahman wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya wanda ta hada na kwarai ta hada wanda yake na banza domin rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan duniya ta shahi kowa da komai. Ar-Rahim shine mai kebantacciyar rahama a gobe kiyama, wanda ba ta shafar kowa sai mu'mini, kamar yadda yace wa kana bil mu'minina rahima. Shine sai yace alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dukkan wani dangi na yabo a koma ina yake, sawa'an a sama yake ko a ƙasa yake, a duniya yake ko a lahira yake, cancanta ne ga Allah wanda ya turo manzansa shine Annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'i, bil huda wato da ilimi wanda yake mai amfani, wa dinil haqqi kuma da aiki wanda yake nagari, li yuzhirahu dan Allah ya daukaka musulunci ya rinjaye da shi akan duk wani addini. Shine yace ala dini kullihi, akan dukkan addinai gaba daya. Sai yace wa kafa billahi shahida, Allah ya isa mai shaida akan gaskiyar manzansa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi. Lafazin alhamdulillahi al-alif wal lam anan malaman larabci suna kiranta linguistic regions, ma'ana dirmiyar da dukkan wani dangi na yabo, duk a inda yabo yake to ba wanda ya cancanta a yabe shi face Ubangiji subhanahu wa ta'ala, koma wani irin yabo ne, inda yabo ne to Allah shi ya cancanta a yabe shi. Dan haka ita kalima ta alhamdu ma'anarta shine malamai suka ce zikru sifatil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimi, wato ambatan sifofin abin yabo tare da kaunarsa da girmama shi. In aka ce kenan alhamdu shine abinda kake so ka yaba, wanda kake so ka yabe shi, to ka ambata sifofinsa waɗanda suke kyawawa tare da kana son shi, kana kaunar shi, kuma kana girmama shi. Dan haka malamai da suka tashi bambanta tsakankanin lafazin alhamdu da lafazin almadhu suka ce shi lafazin alhamdu shine ka bada labari dangane da sifofin wanda kake yabo tare da kana son shi kuma kana girmama shi. Idan ya zamanto babu so, babu girmamawa, to wannan shine ake ce masa almadhu kenan, ziga. Kamar yadda maruki zai zo yayi ta ziga ka, yayi ta ziga ka, amma babu maganar cewa so da girmamawa a cikin zuciyarsa dangane da abin da yake maka, kawai yana ziga ka ne domin ka dau wani abu ka bashi. An gane ko? Amma shi in aka ce alhamdu to wannan yabo ne, ka ambata sifofin shi wanda kake yaban tare da kana son shi, kana kaunar shi, kuma kana girmama shi. Bambanci na biyu tsakanin lafazin alhamdu da ashukur, shi lafazin alhamdu yana kasancewa akan abubuwa kamar guda biyu, imma akan wata ni'ima da aka maka, ko kuma kasancewar akan wata sifa wadda take ta mutunta a zo a gani, zaka iya yabansa a nan kai amfani da lafazin alhamdu. Kamar misali, ina iya cewa hamidtu fulanan ala shaja'atihi, na yabuwa ne kenan akan sadaukantarsa da kokarinsa. An gane ko? Ko kuma ina iya cewa hamidtu fulanan ala ni'matihi allati a'daha li, na yabuwa ne kenan akan ni'imarsa wanda ya dauka yaban, akan abin da ya dauka yaban. Amma shi lafazin ashukur baya kasancewa sai akan wani abu da aka dauka aka baka, kaga ai ba za ka ce ba shakartu fulanan ala shaja'atihi. An gane ko? Amma za ka iya cewa shakartu fulanan ala nawalihi, na gode ma wani akan kyaututtukan da yake mu. Bambancinsu na biyu kasancewar shi lafazin alhamdu yana kasancewa ne da halishi, amma shi lafazin ashukur to shi yana kasancewa akan gaba uwa guda uku, dole harshen kai fada, dole zuciyarka ta kudirce, kuma dole ayyukanka su aikata, su wannan gabaƙuwanka su aikata. Kamar yadda wani mawaki yake cewa afadatkumun na'amau minni salasatan yadi wa lisani wa damiral muhajjaba, zuciyarka ta yadda da cewa an maka ni'ima, sannan harshenka ya fada, sannan kuma gabaƙuwanka su aikata. to anan shine sai ya ce alhamdulillah dukkan wani dangi ne yabo cancanta ni ga Allah mahaliccin kowa da komai Allahu anan wanda yake cikin lafzul jalala suna kiran shi lamu istihqaq ma'ana Allah shi kadai ya cancanci yabo kuma wani irin yabo ne saboda kasancewar idan muka waiwaya me yasa muke yaban Allah subhanahu wata'ala muna yabansa ne domin Ubangiji ne wanda yake da sifofi waɗanda suke na kamala sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala gaba daya sifofi ne waɗanda suke na kamala babu wani aibi da tawaya tare da Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka ta kowace fuska Allah ya cancanci aibe shi kamar yanda a Hausa mai muke faɗa yabon gwani ya zama dole to Ubangiji subhanahu wata'ala babu wani aibi tare da shi dukkan sifofinsa sifofi ne waɗanda suke na cika sannan abu na biyu wanda ya sa muke yabon Ubangiji subhanahu wata'ala domin samar da mu wannan wata ni'ima ce ta musamman kuma iya rayuwarmu a kullum muna cikin ni'imomi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala ba dare ba rana shine yake cewa alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala akan mu sun wuce a lissafa don haka yace wa ma bikum min ni'matin fa minallah duk abin da yake tare da ku na ni'ima to kun same shi ne daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala kenan inda mai tambaya zai maka tambaya me yasa kake yabon Ubangijinka kake gode masa zaka ce ina yabon shi ina gode masa saboda abubuwa guda biyu abu na farko domin Ubangiji na yana da sifofi waɗanda suke na kamala babu wani aibi babu wata tawaya tare da shi abu na biyu domin duk wata ni'ima da nake tare da ita Ubangiji subhanahu wata'ala shine ya jaddada min wannan ni'ima dan haka ya cancanci in yabe shi a kowane hali to dan haka yabon Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ba shi da wani mahalli yana da mahalli mahallinsa mahalli ne guda biyu a cikin sammai da a cikin kasai gaba daya ana yabon Ubangiji subhanahu wata'ala mu'minai waɗanda suke cikin ƙasa suna yabon Ubangiji subhanahu wata'ala haka mala'ikunsa da sauran halittunsa waɗanda suke cikin sammai su ma suna yabon Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda yake faɗa a cikin suratul Rum walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiru sannan kuma yabon Ubangiji subhanahu wata'ala yana da zamani zamaninsa na farko nan duniya zamani wanda yake na biyu shine wato gobe kiyama kamar yanda mu'minai in sun shiga aljanna za su yabo Ubangiji subhanahu wata'ala wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha to haka yanda mu'minai suke yabon Ubangiji subhanahu wata'ala a nan duniya haka a gobe kiyama za a yabo Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda yake fada wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhira wa lahul hukm wa ilayhi turja'un to anan mun yi bayanin cewa Allah ya cancanta mu yabe shi saboda ya jaddada mana ni'ima a cikin dukkan ni'imomin da Allah ya mana wace ni'ima ce fiyayyar ni'ima wadda take ja gaba ni'ima ta musulunci ko kuma a dunkule mu ce ni'ima ta turo da manzannin Allah subhanahu wata'ala domin waɗannan manzanni su suka zo mana da addinin musulunci dan haka anan malam da yace alhamdulillahi sai yace allazi arsala rasulahu ubangijin da ya turo da manzansa an gane ko nan da yace rasulahu abin da yake nihi aljins kenan ya turo da manzanni domin rasul jami'i ne wannan an gane ko lafazi ne wanda yake mufrad jam'unsa shine ar-rusul abin da yake nihi ubangijin da ya turo da manzanninsa domin duk manzannin da Allah ya turo gaba daya tun daga farkon su annabi Nuhu har aka zo kan cikamakin su annabi Muhammad sallallahu wasallamu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in gaba dayan su sun zo bil huda wa dinil haqqi an gane ko gaba dayan su sun zo da ilimi mai amfani da aiki wanda yake nagari to shi yasa anan malam kenan ya fadakar da mu dangane da babbar ni'ima wanda ya cancanta mu gode ma Ubangijin mu subhanahu wata'ala ita ce ni'ima ta turo da manzanni saboda musulunci ita ce shine babbar ni'ima wanda ya same shi ya samu komai wanda ya rasa shi ya rasa komai wayo da dubara da tarin dukiya da karfin mulki ba sa ba mutum musulunci. Zabi ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kyauta ce tashi wanda yake kebantar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Don haka dole mu gode ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala akan wannan ni'ima. Shine yace allazi arsala rasulahu, ubangijin da ya turo da manzansa. Shi lafazin ar-rasul, kamar yanda malamai suke faɗa suke cewa in aka ce ar-rasul an ciro shi ne daga ar-risala. Ar-risala wato shine aike na musamman domin isar da wani sako wanda yake na musamman, an gane ko? Shine kenan wanda ake turowa da wannan sako kenan, sai ya cancanci wannan lakabi a ce masa ar-rasul. To dan haka malamai sun yi kokarin bambanta tsakankanin ar-rasul da annabi. Idan aka ce ar-rasul suka ce man uhiya ilaihi bi shar'in wa umira bi tablighi, wanda aka yi masa wahayi da wata shari'a aka umarce shi da cewa ya isar. Sai suka ce amma shi annabi man uhiya ilaihi bi shar'in wa lam yu'mar bi tablighi, wanda aka yi masa wahayi da wata shari'a amma ba a umarce shi ba cewa ya isar. To dangane da wannan tarifi malamai suka ce akwai takaitawa, yaya za a keɓanci annabi shi kadai da sako kuma a ce kada ya isar ma jama'a? Ai wannan ya ci karo da hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, a ce shi kadai aka yi ma wahayi ba tare da isar ma jama'a ba. Don haka tarifin da malamai suka tantance wanda zai bambanta tsakanin ar-rasul da annabi, idan aka ce ar-rasul sai ka ce insanun zakarun uhiya ilaihi bi shar'in jadidin wa umira bi tablighi, kenan dan adam ne, domin Allah bai taba turo wani manzo in ba a cikin yayan adam ba. Duk manzon da Allah ya turo daga cikin manzanni, Allah bai turo mala'ika ba, bai turo aljan ba. Dan haka kenan suke kayyadewa insanun, kenan dan adam ne. Sannan abu na biyu suka ce zakarun, namiji ne, domin Allah bai taba turo mace a matsayin ba annabiya ko kuma a matsayin manzo. Uhiya ilaihi bi shar'in jadidin, wanda aka yi masa wahayi da wata shari'a wadda take sabuwa. Wa umira bi tablighihi, kuma aka umarce shi cewa ya isa. An gane ku? To shi kuma in aka ce annabi, wanda kalima ta annabi in ma ya kasance an ciro ta ne daga annaba, idan aka ce annaba shi ne bi ma'ana al-ikhbar, domin me yasa annabawa suna ba da labari a madadin Ubangijinsu? Sako ne suke isarwa Ubangiji Ta'ala ya ce kaza. Ko kuma ya zamanto an ciro kalima ta annabi daga annubuwa, in aka ce annubuwa shi ne kenan ar-rif'a wa daraja al-aliya, kenan ɗaukaka da matsayi wanda yake maɗaukaki, domin annabawan Allah su ne kokuwa a wajen daraja daga cikin 'ya'yan Adam. An gane ku? Martaba ta annabta martaba ce wadda take kokuwa a wajen daraja da matsayi a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. To dan haka in aka ce annabi sai suka ce insanun zakarun uhiya ilaihi li taqriri shar'i man qabla, kenan shi annabi namiji mutum ne, namiji ne wanda aka yi masa wahayi domin tabbatar da shari'ar manzon annabin da ya gabace shi, kamar yadda galibin annabawan banu Isra'ila akan haka suke, kamar yadda Allah yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawun al-aya. Ubangiji Ta'ala ya ce mu muka saukar da littafin at-taura, a cikin littafin at-taura hudan wa nur, Ubangiji Ta'ala ya ce akwai shari'a, akwai kuma haske maganin duhu. Sai ya ce yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbab, dan haka annabawan da suka zo bayan annabi Musa alaihi salam gaba ɗayan su ba su da wani littafi da suke hukunci da shi, face littafin at-taura. Kenan kaga anan suna tabbatar da littafin manzon da ya gabace su shine annabi Musa alaihi salam. To dan haka maganar a ce shi ba annabi ba a umarce shi ba cewa ya isar, wannan akwai takaitawa a cikin wannan tarifi. Dalili malamai suka ce ga ya Allah yana faɗa a cikin suratul hajji, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati fayansakhu Allahu ma yulki ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayati wallahu alimun hakim. Ubangiji ta'ala yace gabaninka ba mu turo da wani manzo ko wani ba annabi illa idza tamanna, face idan ya karanta kenan sakon da muka turo masa, shaytani sai ya jefa wani abu a cikin karatun nasa wanda baya cikin abin da Allah ya masa wahayi. Kaga anan kenan shi kanshi annabin anan Ubangiji ta'ala yace illa idza tamanna, idan ya karanta to wane ne zai karanta ma? Kaga anan kenan wannan aya tana tabbatar da cewa shi ma an umarce shi ya isar da kenan abinda wato aka yi masa wahayi da shi. Sannan kuma ga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bushiro mun da al'ummu, yace sai naga wani annabi tare da shi akwai wata ƴar jama'a ar-rahad, idan aka ce ar-rahad daga mutum uku zuwa tara duka kwata-kwata jama'ar da suka yi imani da shi ba su wuce ba daga uku zuwa tara, kenan in ma mutum uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara. Wani annabi manzo Allah yace tare da shi mutum biyu ko uku, wani annabi yace babu kowa tare da shi. Manzo Allah yace sai aka bujuro mun da wato al'umma, sai ne jama'a mai yawa, sai ne tsammanin cewa jama'a ta ce, sai aka ce masa wannan Musa ne da jama'ar sa. Sannan yace sai naga wata jama'a mai yawa aka nuna mu, aka ce kalli can na diba naga jama'a mai yawa, aka ce to wannan al'umma kace tare da su akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da azabtar da su a ranar kiyama, Allah ya sanya mu daga cikin su. Ash-shahid anan manzo Allah yace wani annabin tare da shi da ƴar jama'a, wani annabin bai wuce ba mutum ɗaya ko biyu, wani kuma babu kowa tare da shi. To anan in har bai isar ba da sakon da yazo da shi ba, a ce bai isar da sakon da yazo da shi, ina zai samu wannan jama'a? Kenan don haka dai ta'arifi wanda yake arraji kenan, in aka ce manzo dan adam ne wanda yake namiji aka masa wahayi da sabuwar shari'a kuma aka ce ya isar, in aka ce annabi kenan sai mu ce dan adam ne wanda yake kuma namiji wanda aka yi masa wahayi domin tabbatar da shari'ar annabin manzon da ya gabace shi. Shi ne yace allazi arsala rasulahu, ubangijin da wato ya turo manzansa, sai yace bil huda, wato da shi ne kenan ilimi mai amfani. Abinda ake nihi da al-huda shi ne al-ilmun nafi, ilimi wanda yake mai amfani. In aka ce ilimi mai amfani, a farko wani ilimi zai shiga? Shi ne ilimi na addini, domin duk wani jin daɗi na duniya da jin daɗi na hakika na ranar kiyama ba kowa zai same shi sai wanda ya nemi ilimi na addini kuma ya aiki da abinda ilimin ya kunsa. An gane ko? Abinda ake nihi da al-huda kenan anan al-ilmun nafi, allazi arsala rasulahu bil huda, ubangijin da ya turo manzansa bil huda da ilimi wanda yake mai amfani, sai ce wa dinil haqqi, wato da aiki wanda yake nagari. Abinda ake nihi da dinul haqqi anan shine al-amalus salih, aiki wanda yake nagari. Aiki nagari ta yaya ake gane shi? Aiki nagari shine aikin da ya cika sharuɗa guda biyu. Shin aiki nagari yakan iya tabbata ba tare da ilimi ba? Bayan da za a yi mu gane cewa aiki nagari dole sai an gina shi akan ilimi. Aiki nagari shine aikin da ya kunshi sharuɗa guda biyu. Sharadi na farko shine yi dan Allah, ba dan a yabe ka ba, ba dan a ji a faɗa ba, ba dan neman wani tarkaci wanda yake na duniya, kai ne kawai saboda Allah. Abu na biyu ya kasance akwai mutaba'a a cikin aikin, shine bin diddigin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan ibada. An gane ku? To duk aikin da ya kunshi waɗannan abubuwa guda biyu shine ake kiran shi al-amalus salih, aiki na ƙwarai kenan, shine wanda mai aikin zai amfana da shi a nan duniya kuma ya amfana da shi a gobe kiyama. Sai yace li yuzhirahu ala ad-din kulli, dan Allah ya daukaka wannan kenan addinin, in ka mai da kenan addamir anan kenan ala dinil haqqi, dan Allah ya daukaka wato addini wanda yake na gaskiya shine musulunci kenan al-addini kullihi akan dukkan wani addini wannan alƙawari ne na Ubangiji subhanahu wataala da yayi akan cewa musulunci shi zai daukaka ya kire kowane addini musulunci ko yana samun bunƙasa da ci gaba wato ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko shine al-hujjatu wal bayan a zo a tattauna a yi muhawara a ba da hujjoji masu gamsarwa a yi bayani wanda yake mai jan hankali mai kayatarwa abu na biyu shine as-saif was-sinan a ɗauki makamai a yaƙi makiyan Allah a ƙara fadada musulunci ya mamaye duran ƙasa to ta hanyar wannan guda biyu wato musulunci yake ɗaukaka kenan dole al'umma ta musulmi su bazu a cikin duniya su yi ƙoƙarin karantar da al'umma su karantar da su addininsu duk inda al'umma take a samu malamai waɗanda za su ringa ƙoƙarin karantar da jama'a to ta hanyar wannan addinin musulunci zai ci gaba sannan hanya ta biyu idan musulmi suna da ƙarfi to a wannan lokaci kuma dole ne su tashi su yi jihadi su ɗauki makamai duk inda makiyan Allah suke su je su yaƙe su ma'ana a ƙara faɗaɗa wato musulunci a duran ƙasa amma shi wannan gaba ta biyu dole sai ana da iko sai ana da kudura akan haka dan makami na farko sai an tanade shi sannan za a tanade makami wanda yake da biyu a farko sai al'umma ta musulmi sun gina kansu sun tsaya sun karanci addinin su san menene addinin a tace aqida sannan kuma in an karantu sannan kuma a tabbatar da cewa ana da wato tanadi wanda yake na ƙurai wanda za a iya rinjayar duk waɗanda aka sa gaba makiyan Allah to a wannan lokaci musulmi dole ne kuma su tashi su yi jihadi to shine a nan kenan yake cewa yuzhirahu ala dini kulli dan Allah ya ɗaukaka kenan musulunci akan dukkan wani addini kasancewar wannan alƙawari Ubangiji subhanahu wataala ya cika ma mu'minai tun a farkon zawarin zan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin shekara 30 sai da musulmi wato suka mamaye duniya suka kai musulunci gabacin duniya da yammacinta wanda kasancewar musulmi sai da suka dangana zuwa ga wato shine kasar Hindu musulunci sai da ya kai can wanda kasar Hindu tana daga cikin garuruwa waɗanda suke na ƙarshen gabacin duniya yammar duniya sai da ya kai akwai wani kogi wanda ake kiran shi Bahar Tanja wanda yana cikin ƙasar Maghrib wato Morocco wanda bayan kogin babu wasu gida babu wasu garuruwa a wannan to musulunci sai da ya kai nan wanda wannan ƙasa ita ce ake kiranta Andalus a wancan lokaci to wannan a cikin shekara 30 musulunci sai da ya mamaye duniya duk wata daula wadda take ji da kanta daula ta Rumawa da daula ta Farisa wanda su ne daulolin da suke fada aje a wannan lokaci to musulunci sai da ya karya su kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wanda yake na cikin sahihul bukhari hadisin sauban Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna allaha zawali al arda fara'aytu masharikaha wa magharibaha wa anna mulka ummati sayablughu ma zuwiya li minha yace Ubangiji ta'ala ya tattara mun ƙasa gaba ɗayanta Allah ya yankwane min ita manzon Allah yace daga mahudarta da mafadarta manzon Allah yace kuma lalle mulkin al'ummata zai kai iya abinda Allah ya nuna mun gabacin duniya da yammacinta me yake nihi da mulki shine wato musulunci gane ku kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai da Allah ya nuna masa gabacin duniya da yammacinta duk inda musulunci zai kai sai da Allah ya nuna masa sannan a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza halaka kisra fala kisra ba'da wa idza halaka qaisar fala qaisara ba'da sai yace wallazi nafsi bi yadihi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah manzon Allah yace in wannan kisra ya halaka yace to babu wani kisra baya shi shi Kisra lakabi ne wanda yake na sarkin Farisa shi kuma Kaisar wato lakabi ne wanda yake da sarkin Rom shine yace in wannan Kaisar din ya halaka yace to babu wani Kaisar bayan shi manzon Allah yace kuma na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa duk abin da suka mallaka na dukiya wannan dukiya ta su za ta zamanto ganima a ciyar da ita domin ɗaukaka addinin Allah haka ko ya tabbata to dan haka in dai musulmi za su tsaya tsayin daka su karanci wannan addinin nasu su zage akan yin aiki to Allah ya yi alƙawarin cewa suke da rinjaye akan duk wanda yake gaba da kiyayya da su shine yace li yuzhirahu ala ad-din kulli dan Allah ya daukaka shi akan duk wani addini wanda yake gaba daya sai yace wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu wato manzansa ne kuma abin da yake faɗa gaskiya ce kasantacciya daga wajensa inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kagama ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi abin da bai faɗa ba ya fito yace ai Allah ya faɗa masa yace kuma ya faɗa ma jama'a to da tuntuna Allah ya danke shi da azaba wanda take mai tsanani kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqawana minhu alwati da a ce zai kaga mana wasu maganganu yace mu muka faɗa masa alhali ba mu ba muka faɗa ba ubangiji ta'ala yace da mun kama shi da karfi kuma da mun yanke masa jijiyar wuya wanda in aka yanke ta dan adam baya ci gaba da rayuwa ita ce ake kiranta alwati anan kenan kasancewar yazo ya gama manzancin sa ya tafi wannan dalili ne wanda yake tabbatar da gaskiyar sa kuma Allah ya isa mai shaida akan haka inda kage ne yima ubangiji subhanahu wataala to Allah ba zai bar shi bai kai labari kuma Allah ya isa mai shaida akan cewa shine mai taimaka masa me yasa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo da wannan addini an hura masa wuta ta gaba da kiyayya da mushrikan larabawa da yahudawa duk duniya suka yi ca akan sa amma ubangiji subhanahu wataala ya taimaka masa ya bashi rinjaye akan duk wanda yake gaba da shi musuluncin da yazo da shi sai da ya daukaka kaga anan kenan Allah ya isa mai shaida akan gaskiyar manzansa ba wanda zai zame mana shaida akan gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da ubangijin da ya turo shi shine sai ya ce wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la yace ina shaidawa ina tabbatarwa babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu gaba daya wahdahu la sharika la shi kadai yake bashi da abokin tarayya a cikin zatin sa ko a cikin sifofin sa ko a cikin sunayen sa ko a cikin ayyukan sa ikrarar bihi wa tauhida ina mai tabbatar da haka yace kuma ina mai kadaita shi a cikin ibada lafazin wa ashhadu an ciro shi ne daga al-ishhad shi lafazin al-ishhad shine kenan al-ikraru wal itraf kai furci ka tabbatar da haka tun daga harshenka har zuwa zuciyarka shine yace wa ashhadu ina shaidawa ina tabbatarwa kenan da halshena da zuciyata Allah ilaha babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya domin kasancewar dole in halshe ya fada zuciya sai ta kudirce an gane ko halshe ya fada zuciya ta kudirce sannan gabaabuwa su aikata inda mutum zai kudirce gaskiya ta kalima ta la ilaha illallah a zuciyarsa idan bai fada ba da halshensa to wannan bai musulunta ba ba a kiran shi a matsayin musulmi inda zai faɗa da harshe yaki kudirce gaskiyar ta da zuciyarsa wannan shi ma bai cika musulmi ba sunan sa munafiki to dan haka kenan dole sai harshe ya faɗa zuciya ta amince ta yadda sannan kuma gabaabuwa su aikata abinda wannan kalima ta kunsa to shine yace Allah ilaha illa Allah babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu la sharika lahu kuma bashi da abokin tarayya ita wannan kalima kalima ce wadda take mai girma kalima ce wadda take mai girma wanda bayani ya gabata akan ta tun a cikin darasin mu na kitabut tauhid wanda mun muce da babi na musamman wanda ke nuna fadula ta kalima wannan fadula ta tauhidi wanda a cikin wannan littafi mun muce da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man shahida Allah ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min wa anna aljannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal. Zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya shaida babu abun bauta gusa cancanta da gaskiya face Allahn da ya halicci halittu shi kadai yake bashi da abokin tarayya ya tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alaihi ajma'in wa ala alihi ajma'in bawani nashi manzansa ne, ya tabbatar da cewa Annabi Isa bawani na Allah manzansa ne, kuma kalima ce wanda Allah ya fuskantar da ita zuwa ga Maryam, shi Annabi Isa kenan, kalima ce wanda Allah ya fuskantar da ita zuwa baiwarsa Maryam, wa ruhun minhu kuma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta. An ambaci Annabi Isa cewa kalima domin an samar da shi ne ta hanyar fadar kun fayakun, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sai ya ce wa annal jannata haqqun, ya tabbatar da cewa aljanna gaskiya ce, wan nara haqqun, ya tabbatar da cewa wuta ma gaskiya ce. Adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal, Allah ya dau alƙawarin shigar da shi aljanna a bisa tare abin da yake tare da shi na aiki, ma'ana komun kankantar aikin shi na ibada. Indai ya mutu akan wannan kalima ta tauhidi, to Ubangiji Subhanahu wataala zai shigar da shi aljanna, ko kuma alama kana min al'amal, komun yawan aikin shi mummuna indai babu shirka a ciki, to karshen shi aljanna ce. To wannan kadai yana nuna mana girman wannan kalima. Kenan ita wannan kalima kamar yanda mun wuce da littafi na musamman shine tafsiru kalimatit tauhid, mun wuce da cewa ita wannan kalima tana da rukunai. Rukunan ta nawa ne? Guda biyu. Tana da rukunai guda biyu, shine annafyu wal isbat, korewa da tabbatarwa. Idan ka ce la ilaha ka kore dukkan wani abun bauta, an gane ko? Lokacin da ka ce illallahu ka ce sai Allah, kana tabbatar da dukkan wata ibada cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa. La ilaha kenan anan annafyu, illallahu nan isbat, kenan waɗannan su ne ginshikanta guda biyu wanda a kansu take tabbata. Sannan ita la anan suna kiranta nafiyatul liljins, kenan za a kaddara mata kenan khabar ginta, isim ginta shine in ka ce la ilaha, kenan me za mu kaddara? Sai mu ce bi haqqin illallah, ko kuma la ilaha haqqun illallah, babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Dan haka kuskure ne baka fassara la ilaha illallah ka ce babu sarki sai Allah, ko kuma babu mai kashewa sai Allah, ko ba mai rayawa sai Allah, ko kuma babu wani mai hukunci sai Allah. Wannan in ka faɗa haka baka fassara la ilaha illallah ba, iya ma'anarta kamar yanda bayani ya gabata. In ka ce la ilaha illallah ka ce babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, ka faɗa ka ce ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah, kenan anan ka tabbatar da cewa dukkan wani abu mai sunan ibada haƙƙi ne, cancanta ne ga Ubangiji Subhanahu wataala bai ya tarayya da kowa, kuma ka tabbatar da cewa duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Allah ibada ce ɓatacciya, kuma shirme ne da hayaniya, ɓata lokaci ne, ba za a amfana da wannan ibada a nan duniya, kuma ba za a amfana da ita a gobe kiyama. Zalika bi anna Allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwa al-'aliyyul kabir. Sannan ita wannan kalima mun wuce da cewa tana da sharɗa, sharɗanta su ne guda takwas, wannan guda bakwai, wanda wannan kalima ka shekarar dubu kana fadarta ba za ta amfane ka ba sai ka cika waɗannan sharɗa guda bakwai, an gane ko? Sharɗa guda bakwai su ma bayani ya gabata a kansu. Shi ne wani malami ya jimulce su gaba ɗaya yake cewa ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadun wal qabulu laha, kamar yanda Al-Hafizul Hakami a cikin Sulamul Usul yake cewa wa bi shuruɗin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wa hayya haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha bin nudqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabba wafaqaka Allahu lima ahabba. Waɗannan takwas ɗin bakwai ɗin sune sharɗa waɗanda suke na la ilaha illallah, duk da cewa wasu malamai sun ƙara na takwas shine kenan al-kufru bima yu'bad, wannan al-kufru bima yu'badu min dunillah, ko kuma kace al-kufru bi qabut shine yake cewa wazida thaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi min al-awsani kal uliha. to dan haka shine anan mallan yace wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa ina tabbatarwa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya illallah face Allahn da ya halicci halittu gaba daya wahadahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin zatin sa ko a cikin sifofin sa ko a cikin sunayen sa ko a cikin ayyukan sa sun yace ikraran bihi ina mai tabbatar da haka kenan tun daga harshe na har zuwa zuciyata wa tauhida kuma mallan yace ina mai kadaita shi a cikin duk abin da yake haƙƙin sa kenan na ibada kenan wannan lafazin ikraran bihi da tauhidan wannan duka ta'kidi ne mallan yana karfafa kenan shaidawar sa dai sai yace wa ashhadu ina shaidawa ina tabbatarwa anna muhammadan wato lalle annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam abduhu bawa ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu yace manzon sa ne kenan anan gaba ɗaya da ita wannan kalima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gaba ɗayan ta kalima ce daya daya a hada suke an gane ko kenan shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kenan wannan kalima ce wadda take daya daya in kace ka shaida babu abun bauta busa cancanta da gaskiya sai Allah to wannan shaidawa ba za ta amfane ka ba sai ka tabbatar da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan kalima ta farko tana nuna maka ashe duk abin da zaka aikata mai sunan ibada kai dan Allah ita wannan kalima ta biyu tana nuna maka duk abin da zaka kusanci ubangiji subhanahu wataala da shi na ibada to ya zamanto ka aikata wannan ibada akan tsari na karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa domin matsayin sa jakada ne na ubangiji subhanahu wataala da ya turo shi domin ya koya ma jama'a yanda za su bauta ma ubangijin su to shine anan yace wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu manzon sa ne ita ma wannan kalima bayani ya gabata tana da rukuni kamar guda hudu ma'ana ginshiki guda hudu kenan ba za ka amfana da ita dole sai ka tabbatar da waɗannan ginshikai nata guda hudu ginshiki na farko shine kenan da'atuhu fi ma amara yi masa biyayya game da duk abin da yayi umarni duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni to wannan a matsayin mu na mu'mine dole mu masa da'a kamar yanda Allah yace mana wa adiullaha wa adiur rasula kamar yanda yace mana man yudi'ir rasula faqad a'ta Allah sannan abu na biyu shine wajtinabu ma anhunaha wa zajar nisantar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ya tsawatar kamar yanda ubangiji ta'ala yace wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kuma kamar yanda ya faɗa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu yace abinda na hane ku game da aikata shi manzon Allah yace ku nisance shi abinda na umarce ku nace ku aikata gurgurdan ikon sannan ginshiki na uku shine wa tasdiquhu fi ma akhbar gasgata shi game da duk abinda ya bada labari duk abin da ya bada labari muka tabbata hadisi ne wanda yake ya inganta to wajibi ne akan mu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda Allah ya wanke shi dan gane da son zuciya wama yandiku anil hawa in huwa illa wahayyuha duk abin da yake fada wahayi ne da ake yi masa daga wajen ubangiji subhanahu wataala don haka baya furuci game da son zuciya rukuni wanda yake na karshe daga cikin arkani ginta shine wa Allah yu'badallahu illa bima shar'a kada a bauta ma Allah sai abinda Allah ya shar'anta kenan abinda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya nuna mana cewa ibada ce wanda Allah ya shar'anta mana kenan sannan zamu kusanci ubangiji subhanahu wataala da wannan ibada kaga kenan anan dole sai mutun ya tabbatar da waɗannan ginshikai guda hudu idan mutum bai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da yake fada yake bada labari shin anan shahadatu anna muhammadar rasulullah ta tabbata ba ta tabbata ba idan ya kasance mutum baya aikata abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ko kuma baya nisantar abin da ya hani kaga anan shi ma shedawarsa bata tabbata ba wanda bai wadatu ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi na ibada wanda ya karantar ya kirkiro wasu abubuwa ya soka su a cikin addini shin shahadatu anna muhammadar rasulullahi tashi ta tabbata bata tabbata ba inda ta tabbata kenan da ya takaita akan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da su kenan sai ya zamanto dare da rana kawai shi mai biyayya ne ba mai kagawa bane kenan abinda aka ce yayi shi zai yi amma ba maganar ya zo da nashi to dan haka kuma anan shine sai ya zo da sifofi guda biyu wanda waɗannan sifofi sune waɗanda suke nuna martaba da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama martaba ta farko shine al-ubudiyya ubudiyya anan kuma ubudiyya ce wadda take khassa an gane ku martaba ta biyu shine ar-risala dan babu wata martaba saboda ubangiji ta'ala yace kai bawansa ne an gane ku wannan ubudiyya ce wadda take khassa sannan martaba ta biyu wato shine risala manzanci kenan wanda babu wata martaba da daraja sama da annabta to waɗannan matsayi guda biyu sune ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa a wajensa shi yake da kima da daraja lokacin da Allah yake bayani dangane da saukar masa da littafi na alqur'ani Allah yayi amfani da lafazin ubudiyya khassa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum lara'ufur rahim kaga anan a wajen wahayi Allah sai ya ambace shi da wannan sifa sifa ta daraja shine ubudiyya cewa bawa ne na ubangiji haka idan ka dauka a wajen Isra'i da aka tafi da shi daga nan masallacin harami na Makka zuwa masallaci na Quds sannan daga nan aka yi saman bakwai da shi ubangiji ta'ala yake faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir haka idan ka dauki matsayi wanda yake na da'awa ubangiji ta'ala yake cewa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada a dukkan waɗannan matsayi na daraja Allah ya kiraye shi da cewa bawansa ne dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da yafi so a rayuwarsa a ce masa abdullahi wa rasuluhu abin da yafi so ka ce masa abdullahi wa rasuluhu bawa ne na Allah kuma manzansa ne kamar yanda yake faɗa a cikin hadisi sahihi yake cewa la tadruni kama adratin nasara ibn maryam kada ku wuce gona da iri da ni a wajen yabo irin yanda ƴan mushaf suka wuce gona da iri da Isa dan Maryam a wajen yabo sai yake cewa inna ma ana abdu ku san da cewa ni dai bawa ne na ubangiji fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce da ni bawan Allah manzon Allah anan da yace abduhu bawa ne na Allah kaga wannan maida martani ne akan kenan ahlul ifrad an gane ku waɗanda suke ɗaukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba ma'ana su ɗauki wasu abu na khasa'isur rububiyya wanda Allah yake banta da su su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matsayi to a matsayinsa bawa ne ubangiji subhanahu wata'ala yake bauta ma bayyana tarayya da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin khasa'isur rububiyya an gane ku baya kashewa baya rayawa baya azurtawa baya talautawa baya janyo amfani baya ijima kansa cuta balantana ya ijima wani yana ci yana sha yana rashin lafiya kuma yana mutuwa an gane ko kamar yanda kowa zai mutu kenan duk wani abu wanda yake na khasa'isur rububiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayyana tarayya da ubangiji matsayin shi dai bawa ne na ubangiji subhanahu wata'ala inda ya bambanta da sauran jama'a shine a wannan sifa ta biyu kenan wa rasuluhu manzo ne na ubangiji kenan Allah ya zabe shi daga cikin halittunsa gaba daya Allah ya masa wannan daraja ya mishi wannan matsayi shine manzanci wanda babu wata daraja sama da manzanci wanda a cikin manzannin gaba ɗaya ma da Allah ya tankade ya roraye sai ya zabu biyar su ne waɗanda suke fiyayyu wanda ake kiran su ulul azm. Ulul azm kenan waɗannan ulul azm shine annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da cikamakin manzanni shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar a cikin biyar kin ma kuma shine jagaban su a wajen daraja kamar yanda malamai suka jero su a wajen daraja farko wanda yake fiyayye a wajen Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi dalilin da yake nuna mana cewa shine fiyayye hadisin da yake cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shi yake cewa shine farkon wanda kabari zai dare a ranar kiyama ya dago kai yace kuma shine farkon wanda zai ceto kuma shine farkon wato wanda za a karbi cetonsa an gane ku da yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal kiyama wa awwalu man yashqu anhul qabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa yace ni ne shugaban ƴaƴan adam gabaɗaya a ranar kiyama lokacin da Allah zai hada al'ummu na farko da na ƙarshe gaba daya to manzon Allah shine shugaba a wannan yini domin babu wani babban yini sama da yinin alkiyama to a ranar shine shugaba sannan sai yace ni ne farkon wanda kabari zai tsage ya dago kai ya fito idan an yi gusa ta tashi kaga wannan ya nuna shine shugaba sannan yace kuma ni ne farkon mai neman ceto a ranar kiyama shi zai je ya fadi karkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wata'ala ya nemi ceto ga al'umma a zo a rabe hukunci kowa ya san makomarsa kuma shine farkon wanda za a karbi cetonsa don haka shine shagaba a wajen daraja bayan shi sannan Ibrahimu alaihi salam sannan annabi Musa sannan annabi Isa sannan annabi Nuhu kamar yadda wani malami ya jimilce su yake cewa Muhammadu Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun fu kun ulul azmi fa alali kenan yanda aka jero su akan haka wajen daraja kenan Muhammad salawatullahi wa salamu wa barakatuhu alai sannan Ibrahim sannan Musa sannan Isa sannan Nuhu alaihi salam to dan haka shine anan kenan matsayin shi na rasuluhu kenan anan mai da martani ne akan kenan ahlut tafrid waɗanda suka kasa kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayin da Allah ya kai shi kamar misali in ka dauki Yahudawa ai ba su yarda da manzancinsa ba idan ka dauki ƴan mushaw ba su yarda da manzancinsa ba to anan ana maida musu martani akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alai manzo ne na Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace sallallahu alaihi wato Allah ya dade yabo a kansa salati na Allah subhanahu wata'ala kamar yanda Abu Aliya hadisi na cikin sahihul bukhari yake cewa sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la in aka ce salatin Allah shine Allah ya yabi bawansa a cikin jama'a wadda take mafi daukakar jama'a ita ce jama'a ta mala'iku salati wanda yake na mala'iku shine su ringa roƙa ma bayi gafara kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa wal mala'ikatu yusalluna ala ahdikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma irhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alayhi ma lam yuzi fihi ma lam yuhdis fihi salati na mu'minai shi kuma addu'a ne kenan idan muka ce allahumma salli ala muhammadin misali muna roƙon Allah ne cewa ya kare yabo ga bawan shi annabi muhammad Allah shi muke roƙo cewa ya yabo bawan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu dan haka ubangiji ta'ala yake cewa wannan kuzmin amwalihim sadaqatan tudhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi kuzmin amwalihim sadaqatan tudhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim da yace kuzmin amwalihim sadaqatan sai yace tudhiruhum wa tuzakkihim biha sai yace wa salli alayhim ay ud'u lahum bil baraka to shine anan yace sallallahu alayhi wa Allah ya dada yabo ga bawansa shine annabi Muhammad wa ala alihi hakanan akan mabiyansa abinda ake nihi da ala anan sune mabiyansa kalima ta ala asali shine ahl sai aka shahi ita wannan ha'un kin kenan sai aka canza ta aka maida ta alhamza sai ya zamanto al kenan sai aka yi tashilin ita alhamza sai ake cewa al to abinda ake nihi da al anan ma'anarsa shine wato al'atiba kenan mabiyansa dan haka kenan mu'minai har zuwa kiyama suna karkashin wannan addu'a me yasa malamai suka ce abinda ake nihi mabiya suka ce anan domin Ubangiji ta'ala yana faɗa yana cewa annaru yurabuna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab ala fir'auna ay atba'ahu shine wani malami yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al'ajimi was sudani wal urbi law lam yakuna aluhu illa qarabatahu sallal al musalli ala tawagi abi lahabi yace alun nabiyyi in kaji an ce alun nabiyyi yace humu atba'u millati sune masu bin hanyar sa masu bin tafarkin sa min al'ajimi wadanda suke ba larabawa da wadanda suke bakar fata da wadanda suke larabawa dukkan su gaba dai wadannan in dai mu'minai ne sune ake kira da alun nabiyyi yace inda a ce alun nabiyyi ba su zamanto ba sai wadanda suke dangin shi na kusa kenan da mai salati yayi salati ga Abu Lahab inda a ce kawai waɗanda suke dangin shi na kusa su ake nihi da al kenan da duk salatin da zaka yi kace wa ala alihi kenan Abu Lahab yana ciki to dan haka shi kuma ba mu'mini bane ba kenan in aka ce alun nabiyyi ana nihi mu'minai kenan mabiyansa duk wanda yake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk irin wannan salati da za a yi yana ciki har zuwa kiyama shine sai ya ce wa sallama taslima yace da aminci yace ya Allah ka kubutar da shi kubutarwa wadda take gaba daya an gane ko kenan me ake nihi kubutarwa ma'ana Allah ya kubutar da shi game da dukkan wani aibi da dukkan wata tawaya da duk wata komawa baya a nan duniya da makoma lahira wani yakan iya cewa to ai a nan duniya ya hadu da matsaloli na rayuwa ga talauci ga wasu abubuwa da aka masa na musgunawa waɗannan abubuwa da suke samun manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suna samun su ne da hikima ta Ubangiji ba dan komai ba dan Allah ya ɗaukaka darajarsu da matsayinsu ne a wajensa a hakika duk abinda manzannin Allah suke haɗuwa da shi na kunci a rayuwa da duk wani abinda zai aibanta su wannan suna haɗuwa da shi ne a matsayin wata jarrabawa ce domin Allah ya ɗaukaka matsayinsu a gobe kiyama kenan in aka ce assalama shine kubuta game da dukkan wani aibi da dukkan wani wata tawaya wannan kuma alƙawari ne Ubangiji subhanahu wataala yama manzanni da mabiyansu za su kubuta game da dukkan wani kunci kubuta ta hakika ita ce a gobe kiyama kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan aljanna Allah zai faɗa musu a ranar kiyama cewa za ku ci gaba da zama a cikin gidan aljanna ba za a fitar da ku ba za ku ci gaba da rayuwa babu mutuwa bayan ta za ku ci gaba da zama a cikin koshin lafiya ba magana wata rashin lafiya za ku ci gaba da zama a cikin farin ciki da murna babu wani bacin rai bayan haka haka za a faɗa ma yan aljanna bayan shiga aljanna a ranar kiyama kaga dukkan wani abu wanda yake na kunci an riga an yaye musu to dan haka shine yace wa sallama tasliman mazida yace ya Allah ka amintar da shi amintarwa wadda take mai karuwa kenan wadda ba ta da iyaka to wannan a takeice ita ce muqaddimar da malam yayi akan wannan littafi insha Allah kenan darasi mai zuwa za mu shiga kenan farkon littafin da abinda malam ya ambata game da cewa sunansa dama aqida ce ta jama'a wadda za ta tsira a gobe kiyama al-firqatun najiya fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik